world to
see. Yeah, I can see Allah.
Yeah. Gala, 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 gala.
Gala, I can see Allah.
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 Gala, I can see Allah. Gala, I can see Allah.
Gala, I can see Allah.
Bibi, sala da sabonka.
Gala, I can see Allah.
Gala, I can see Allah. Gala, I can see Allah.
Gala, I can see Allah.
Bibi, sala kuce jaba.
Gala, I can see Allah.
Fatan alkhairi fage mun duba.
Gala, I can see Allah.
Gala, haske akano
Abba. Gala, I can see Allah.
Abba, kabir ne mai haiba. Aiki Abba,
gyara kin sai Abba.
Dan amanar oga Abba,
gyara kin sai Abba.
Mai halin girma ne Abba,
gyara kin sai Abba.
Mai tawali unzuwa Abba,
gyara kin sai Abba.
Kana faka da zuwan Abba,
gyara kin sai Abba.
Masu bakar aniya ga Abba,
gyara kin sai Abba.
Sai a sauya gari yan ruba,
gyara kin sai Abba.
Arziki na kanawa Abba,
gyara kin sai Abba.
Daraja ta dawo Abba,
gyara kin sai Abba.
Ku ji girma ai girma. Sahu maza hawa Abba,
gyara kin sai Abba.
Makarantu akula Abba,
gyara kin sai Abba.
Makawarta akula Abba,
gyara kin sai Abba.
Asubutoci duba Abba,
gyara kin sai Abba.
Kasuwanni duba Abba,
gyara kin sai Abba.
Aiki ma ya san Abba,
gyara kin sai Abba.
Nasara ga ta gidan Abba,
gyara kin sai Abba.
Daraja ne daraja Abba,
gyara kin sai Abba.
Nasara nasarori Abba,
gyara kin sai Abba.
Matsala ta kare Abba,
gyara kin sai Abba.
Insha Allah ga Abba,
gyara kin sai Abba.
Zaya gyara gida Abba,
gyara kin sai Abba.
Auna sassaita Abba,
gyara kin sai Abba.
Ilimi kan zama gatansa,
gyara kin sai Abba.
Gyara makarantu Abba,
gyara kin sai Abba.
Magana ta lafiya Abba,
gyara kin sai Abba.
Kayan aiki asubuta Abba,
gyara kin sai Abba.
Haraka ta tsaro ga Abba,
gyara kin sai Abba.
Gila masu daba Abba,
gyara kin sai Abba.
Kwace na waya ya kare,
gyara kin sai Abba.
Matsiya ta sai kun tsere,
gyara kin sai Abba.
Ga Abba kabir gwamnan aiki,
gyara kin sai Abba.
Zai ba makiya mamaki,
gyara kin sai Abba.
Nasara ga Bibi Sale,
gyara kin sai Abba.
Fage tsarin sai mullale,
gyara kin sai Abba.
Wakar gyara kin sai Abba,
gyara kin sai Abba.
Kai ka biya duka baruba,
gyara kin sai Abba.
Mai magana daya ba bashi,
gyara kin sai Abba.
Masu fada a cika Abba,
gyara kin sai Abba.
Mai lissafi da nasibi,
gyara kin sai Abba.
Abu uwa da uba Abba,
gyara kin sai Abba.
Abba kanawa sun soka,
gyara kin sai Abba.
Ka zama gwamna saka Abba,
gyara kin sai Abba.
Barna duka ga kade Abba,
gyara kin sai Abba.
Gwamnati na da mataki Abba,
gyara kin sai Abba.
Gyara, gyara, gyara,
gyara kin sai Abba.
Gyara kin sai Abba,
gyara kin sai Abba.
Bibi Sala na barista,
gyara kin sai Abba.
MB Shehu Fage Barka,
gyara kin sai Abba.
Na tukur namu dan Muhammad,
gyara kin sai Abba.
Na Ibrahim Fage Jagora,
gyara kin sai Abba.
Ibrahim Jibril Namu,
gyara kin sai Abba.
Turo Bas Fage Sannanka,
gyara kin sai Abba.
Abu Muhammad Fage Sannanka,
gyara kin sai Abba.
Fatici Yaman Fage Gaishe Ka,
gyara kin sai Abba.
Leman Muhammad Ga Kuma Can Ba,
gyara kin sai Abba.
Jintuna Ta Girma Ce Man Baka,
gyara kin sai Abba.
Yusuf Adam Kwacir Gaishe Ka,
gyara kin sai Abba.
Malam Uba Musa Kwacir Barka,
gyara kin sai Abba.
Kwan Kwasiya Fage Ciyaman,
gyara kin sai Abba.
Malam Idris Shu'aib Gaishe Ka,
gyara kin sai Abba.
LNPP Kwacir Gaishe Ka,
gyara